الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي nawannan gari garin galadanci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana talata 11 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yi daidai da 23 ga watan daya miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 dan tunatar da junanmu lamarin addinin musulunci dan uwa masu albarka Imam Tirmidhi ya yi tarda hadisi a cikin littafin shi Sunan Tirmidhi haka Imam Nawawi ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin shi Arba'in an-Nawawiyya hadisin Abdullahi da Abbas yake ba mu labari yake cewa kuntu kalfan nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya gulam inni uallimuka kalmati ihfazillaha tajiduhu tijahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلاب وجفت الصحف ابن عباس أتكون وانا حديثي yake ba mu labari wata rana ya kasance bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abun hawan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi ya kai yaro lalle ni zan sanar da kai wasu kalmomi ya ce mushi ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka samu Allah a duk inda ka waiwaya a gewaye da kai ya ce mashi idan ka tashi roƙo to kada ka roƙi kowa ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma ya ce mashi idan ka tashi neman taimako to kada ka nemi taimako kowa ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashi ka sani lalle al'umma mutane da za su tattaru baki ɗayansu a kansu an fanar da kai da wani abu to ba za su yi an fanar da kai da komi ba sai abin da Allah ya ƙaddara ba haka da za su tattaru a kansu cutar da kai a kan wani abu to ba za su iya cutar da kai ba sai a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara maka haka ya ci gaba da gaya mushi cewa ka sani cewa rufi'atul aqlam an riga an ɗauke alƙalumma wa jaffatus suhuf kuma takardun da aka yi rubutu a bisa sun riga sun bushe a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da Ibn Abbas yana tarbiyyantar da shi kuma yana mai tarbiyyantar da al'ummar shi baki ɗai a bisa abubuwa waɗanda suke masu mahimmanci abu na farko shine kiyaye Allah yaya za mu kiyaye Allah kiyaye Allah shine kiyaye iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye haƙƙoƙin shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi a kanmu kuma mu ma muna da haƙƙi a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ne ba dan komai ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bi halicci mutun da aljani ba sai dan su bauta mishi wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala dan shi ya halicce mu dan haka idan muna so mu kiyaye Allah abu na farko da za mu yi shine mu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada shi kadai kada mu hada bautar shi da ta wani kada mu bauta ma wani maimakon Allah subhanahu wa ta'ala kada mu dauki wata ibada wanda ba a yi ma kowa ita sai Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ma wani haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala muna da haƙƙi a kan shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabin shi Mu'az dan Jabal yake tambayen shi ka san haƙƙin Allah a bisa bayi kuma ka san haƙƙin bayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah da manzon shi kadai suka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi haƙƙin bayi akan Allah shine su bauta mishi kada su yi shirka da shi a cikin bauta haka haƙƙin bayi akan Allah shine ya sa duk wanda ya mutu bai yi shirka da shi ba a gidan aljanna dan haka amana ta farko da muka dauko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ce wannan amana ta mu bauta mishi shi kadai ba tare da mu hada shi da komai ba kenan kiyaye Allah na farko da mutum zai yi shine ya tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaida shi bayan ya ba Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙin shi na bauta shi kadai kuma ya yi ƙoƙari ya yi ruko da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi haka kuma ya samu ya dinga tsayawa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaida shi idan haka ne ya yi idan ya yi haka ne ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala zamu gani a cikin alqur'ani mai girma Allah ya umarce mu da mu kiyaye wasu abubuwa da yawa wanda kiyaye waɗannan abubuwa da kula da su to tamkar kiyaye Allah ne subhanahu wata'ala tamkar aiki da dokokin Allah ne subhanahu wata'ala kuma tamkar yin biyayya ne ga Allah subhanahu wata'ala abu na farko da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu kiyaye shine sallah Allah subhanahu wata'ala yana cewa hafizu ala salawat Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku kiyaye ku kula da sallolinku salloli guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mu mutun ya kula da su ya kiyaye waɗannan sallolin ya dinga yin su a bisa lokaci duk lokacin da sallah ta yi lokacin sallah yayi ya tashi yin sallah haka ya umarci diyan shi da iyalin shi da yin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mu a cikin hadisi ingantacce yana cewa murru auladakum bis salati bi sab'i wadribuhum alaiha bi ashar wa fariqu bainahum fil madaji ku umarci diyanku da yin sallah tun suna yan shekara bakwai haka idan suka kai shekara goma suna wasa da sallah to ku bige su akan wannan sallah haka kuma ku bambanta musu wajen kwana idan suka kai shekara goma a takaice Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu kiyaye sallah saboda ta hanyar kiyaye sallah ne mutum zai iya kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzanci ka karanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan maka kuma ka tsayar da sallah lalle ita sallah tana hani daga alfasha da kuma aikata munkari shi yasa wata rana aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sahabi aka ce mishi ya sha giya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi aka ƙara zuwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi aka ƙara zuwa da shi zuwa ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace yayi sallah tare da mu aka ce eh yayi sallah tare da mu manzo Allah ya ce ku bar shi sallar shi za ta hana shi da haka zaka gani wanda yake kiyaye sallah wanda yake yin sallah akan lokaci wanda bai wasa da sallah ba zai taba zama dai ba wajen saba ma Allah subhanahu wata'ala da wanda bai sallah saboda akwai haske akwai annuri akwai haske na imani ga wanda yake kiyaye sallah da haka idan muna so mu cike wannan kiyaye wa ta Allah subhanahu wata'ala to abu na farko da zamu kiyaye abu na farko da zamu kula da shi shine sallah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yabi masu kiyaye sallolin su ya yabi masu tuka sallah ya yabi waɗanda ba su wasa da sallah yake cewa wallazina hum ala salati yuhafizu yana zana sukufin mummunai na gari sukufin bayin Allah waɗanda suke na kwarai Allah subhanahu wata'ala ce su ne waɗanda a bisa sallolin su suna masu kiyayewa suna yin su a bisa lokaci ba su wasa da su suna kula akan su haka hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafaza alaiha kana lahu inda llahi ahadun an yadkhulahu aljanna aw an yudkhilahu aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yana da alƙawari a wurin Allah subhanahu wataala na cewa zai sashi a cikin gidan aljanna manzo Allah ya ga mu cewa al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawari ko kuma bambanci dake da kai tsakanin mu da kafirai mu musulmi shine sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bar wannan sallar to ya kafir kiran bai da unwani kana musulmi baka sallah bai da unwani kana musulmi yau in kai sallah gobe ba kai tana cikin abubuwa na warko da za a tambayi bawa a cikin kabari idan ta cika bawa zai huta a rayuwar shi ta kabari idan kuma sallar shi bata cika ba zai kasance a cikin azaba tun a barzan kayin a tashi ranar gobe alkiyama a tilla shi a cikin wuta da aka sallah tana da matukar muhimmanci a rayuwa tana cikin babban abin da idan mutum ya kiyaye shi to tamkar ya kiyaye Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa a hadisul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa babu abin da ya yi soyuwa a gare shi akan bawa ya dinga zuwa da abin da ya farlanta mishi yana daga cikin abin da Allah ya farlanta mamu su ne salloli guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala ce bayan su bawa ba zai gushe ba yana mai yin nafilfili na waɗannan sallolin face na so shi idan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya so mutum ya gama yace kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru biha wa yadahu allati yubtishu biha Allah subhanahu wa ta'ala ce zai kasance mishi ganin da yake yi ba zai ga abin da zai cutar da shi ba ba zai ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a kalla ba haka kunnen shi Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi mai shi ba zai ji komai ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ke so haka hannuwan shi haka kawuwan shi karshe Allah subhanahu wa ta'ala zai so shi zai shiga lamurran shi duk inda yake kenan wannan ke kara tabbatar mamu muhimmancin sallah dan haka lokacin da annabi ya ce ma ibn Abbas ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka kenan abu na warko da zamu kiyayewa mu kama hanyar kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala shine mu kiyaye sallah haka yana daga cikin abubuwan da zamu kiyaye mu kasance mun kiyaye dokokin Allah shine rantsarancin bakunan mu halishi saboda so da yawa mutum zai zo ya saki bakin shi ya dinga gaidin abin da ya to mishi bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga a wani hadisi ba mamaki mutum zai yi magana la yulqi ilaha bala bai bata muhimmanci ba bai dauke ta wani abin laifi ba amma sanadiyar wannan magana a jewa shi a cikin wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ma sahabin shi kuf alayka hada ka kama wannan manzo Allah ya kama harshen shi ya rike yace wa manzo Allah a inna la mu'afizuna bima natakallamu bihi shin mu za a kama mu da abun da muke yin magana da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi shin akwai abun da ke jewa mutane cikin wuta ya durmiyar da su cikin wuta kamar bakunan su za ka ga mutum ya zo ya tarar tsarance ba a bisa gaskiya ba ya dinga rantsuwa a bisa abin da yana da yaqini yana da tabbas cewa ƙarya ce to sai mun kama baki halshi yana cikin abubuwa masu sauki waɗanda suke kai mutum ga mahallaka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yamma sahabban shi nasiha yamma su wasiya da cewa su kama harshensu su kiyaye harshensu saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mu cewa dukka da yi da gani da duk wani abu da Allah subhanahu wataala yi mamu ranar gobe alkiyama za a tambaye mu shi za a tambaye mutum
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Duk abin da mutum zai yi na furuci, zagi ne, ƙazafi ne zai ma wani, da annamimanci ne zai yi haɗa waɗa, munafici ne zai yi, to ya sani cewa tare da shi akwai mala’iku waɗanda suna rubutawa. Shi ya sa wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabban shi, a ta duru na manin muflis, kun san wane ne maciyaci, suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Maciyaci a cikinmu shi ne wanda bai da dinari bai da dirhami bai da kuɗi kenan, bai da sefa bai da naira. Maza Allah ya ce ba shi ba ne maciyaci. Ya ce maciyaci shi ne wanda zai zo ranar gobe alkiyama, zai zo bi salatin wa siyamin wa zakat, zai zo da azumi, yana sallah, yana zakka, amma zai zo wa ya'ti qarshata mahada wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Zai zo ya saki bakin shi, ya zagi wancan, ya yi ma wancan kasafi, ya yi annamimanci, ya hada wancan da wancan. Zai zo ranar gobe alkiyama duk da wannan laye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a dinga ibal ladan shi, ana ba waɗannan mutanen da ya dinga zagi, ana loda musu ladan shi har sai ladan shi ta ƙare, ba a gama biyan bashi ba, a koma ana ibar zunubin waɗannan mutanen, ana loda musu ƙarshe a jewa shi a gidan jahannama. Da aka yi uwa musulmi, yana cikin abubuwan da za mu kare, mu riƙe, mu kula da su sosai don mu kare dokokin Allah, mu kare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne harshe. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wahfazu aymanakum, ku kiyaye rantsarantsan ku, ba a sa a yawaita rantsuwa. Ko gaskiya ke gare ka, in kana iya hakuri ba sai ka rance ba, kakka rance, bar shi wanda ya ci haƙƙinka, ranar gobe alkiyama zai Allah zai hidda mu haƙƙinka. To balle mutum ya dinga rantsuwa a bisa ƙarya, ko kuma ya dinga rantsuwa da wani abu wanda ba Allah, tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu, man kana halikan falyahlif billahi aw liyasmut, duk wanda ya kasance zai yi rantsuwa to ya rance da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ya shiru. A wani hadisin ya ce man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, a wani hadisi ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak, duk wanda ya rantsuwa da wani Allah wanda ba Allah ba to hakika ya yi shirka, ya hada Allah da wani a cikin bauta kenan. Don haka sai mu kiyaye bakunanmu, kuma mu kiyaye rantsarantsanmu. Yana daga cikin abubuwan da mutum zai kiyaye don ya samu ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne kanshi da duk abin da ke giwe da kanshi, ji ne, gani ne, ko kuma labba ne, ko kuma baki ne wanda ke furta furuci. Duka dole sai mutum ya kare waɗannan abubuwan. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mamu wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdahu. Kenan dole kowa sai ya kiyaye har abin da yake kitsawa a cikin zuciyar shi. Kana bakin cikin dan uwanka ko kana hasara shi saboda Allah ya mishi wata ni'ima wadda ba shi yamma kanshi ba, kana hasara shi saboda ya yi ka wani dan abin duniya, to in ka boye mashi shi bai sani ba, kana yaudarar shi, kana munafintar shi, kana cutar shi a boye, to Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da ke cikin zukata. Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mu inna sam'a wal basara, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle ku sani ya ku bayin Allah, da ji, da zuciya, da gani, dukkan su ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye kowa me ya kasance yana aikatawa da ganin shi, me ya kasance yana aikatawa da jin shi, me ya kasance yana kudircewa a zuciyar shi, me ya kasance yana aikatawa da hannuwan shi, me ya kasance yana aikatawa da kawun shi. Ranar gobe alkiyama duka Allah subhanahu wataala zai riya bakunan mu. Al yawma naktimu ala
afwahihim
subhanahu wataala yake cewa a yau ne za mu rihe bakunan su baki ɗaya a ranar alkiyama kenan. Wato kallimna aidihi, hannuwansu da ƙawuwansu da gangan jikinsu ita za ta dinga yi mu magana. Hannun shi zai ce ya zira ni na ɗauki kuɗin wani, ya zira ni na ibi hacin wani, ya zira ni na ibi karan wani bai sani ba. Ranar gobe alkiyama duka za su yi bayani. Haka kawuwan shi za su yi bayani su ce ya taka da ni, ya tai gonar wani ya satan mishi kaya, ya taka da ni mun tai gidan rawa, ya taka da ni mun tai wajen boka, ya taka da ni mun je wajen saban Allah subhanahu wa ta'ala. Ranar gobe alkiyama dukkan waɗannan abubuwan za su yi magana, za su ba da shaida akan abubuwan da muka kasance muna aikatawa. Da haka ya ku ƴan uwa masu albarka, ya daga cikin abubuwan da za mu kiyaye dukkan gangan jikinmu, mu kiyaye ta saboda ranar gobe alkiyama Allah zai tambaye mu me muka aikata da su. Haka yana daga cikin abubuwan da za mu kiyaye hatta cikinmu, mu kiyaye shi. Me muka samu shi? Mun samu shi abincin haram ko abincin halal muka samu shi? Allah subhanahu wataala zai tambaye mu ranar gobe alkiyama. Haka kuma al'auran mutum, farjin shi, Allah subhanahu wataala duka zai tambaye shi. Ya kasance yana biyan bukatar shi ta hanyar halak ko kuma ya kasance yana biyan bukatar shi ta hanyar haram? Ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai tambaye kowa. Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad kin shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafaza ma baina faqmaihi wa farjihi dakhala aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kiyaye abun da ke tsakanin geman shi da wuskar shi kenan bakin shi, da kuma duk wanda ya kiyaye abun da ke tsakanin ƙawuwan shi shine al'auran shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya shiga aljanna. A wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai kiyaye mani abun da ke tsakanin geman shi da hancin shi da kuma abun da ke tsakanin ƙawuwan shi? Adman lahu janna, ya kiyaye mani su, ba zai ci hakkin kowa ba da bakin shi, ba zai zagi kowa ba, ba zai ci mutuncin kowa ba, haka kuma ba zai yi zina ba, ba zai je ya biya bukata ba da al'auran shi sai ta abun da Allah subhanahu wataala ya halitta mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa adman lahu janna, zan yi mishi garanti, zan yi mishi alkawari na aljanna. Kenan duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwan, baya zina, baya biyan matan banza, baya lalata, kuma zina yanzu kala-kala ce, ba dole sai ka yi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu hannu yana yi, gani ma yana yi, baki ma yana yi, iyaka ya ce al'aura ce ke gaskanta wannan. Kenan mutum ya kaure kanshi daga kalle-kallen matan mutane, daga kalle-kalle wanda yake na haram, balle ma har ya kai ga wadawa ga yin zina. Allah subhanahu wa ta'ala yana zana siffofin mu'minai na gari, yake cewa kullil mu'min, yana umartan mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala yake ce manzon shi ka ce mu mummunai su dinga kauda idanunsu kuma su kiyaye al'aurorinsu, kada su sa ka ce sai a hanyar halak. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun cewa wa fi bidi ahadikum sadaqa, mutun ya zo ma matar shi ta halak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saraka lada zai samu daga sahabban manzo Allah suka yi mamaki suka ce ayati ahaduna shahwatuhu wa yakun lahu ajab yanzu dayan mu zai zo mashawar shi abun da yake muradi abun da yake ra'ayi yazo ya ji dadi kuma a ce yana da lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita law wada'aha fil haram akana alayhi wizr shin kai da kai wannan tambaye ya kaggani da a ce wannan al'aurar tashi wannan sha'awar tashi ya je ya buka ya biya wannan bukatun tashi ta hanyar haram yana da zunubi manzo Allah ya kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi da cewa yana da zunubi kenan shi yasa idan yayi ta hanyar halak yake da lada wata rana wani sahabi matashi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah idilli bizina ya manzo Allah kai mani izini in yi zina saboda gobranci ya kai mishi ya kasa hakuri yazo yana neman manzo Allah ya mai izini yayi zina sahabban manzo Allah suka kwagire shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku tale shi ya jawo shi ya matso kusa da shi yace mishi kana so ayi zina da diyarka yace bai so ayi zina da diyarshi kana so ayi zina da mammarka yace bai so ayi zina da mammashi kana so ayi zina da kanuwan mammarka yace bai so ayi zina da kanuwan mammashi kana so ayi zina da kanuwan babanka yace bai so ayi zina da kanuwan mammashi kana so ayi zina da diyan magajiyarka manzo Allah ya zana mishi dukkan dangin shi mata na kowane janibi manzo Allah ya zana mai yace kana son ayi zina da su yace bai son ayi zina da ko guda manzo Allah ya ce mishi to kowa ma da kangani bai so ayi zina da dangin shi dan haka ka je kai hakuri har Allah subhanahu wataala ya hore maka kai aure dan haka ku yan uwa musulmi yana daga cikin kiyaye Allah mutun ya kiyaye al'aurar shi kada ya wada a cikin zina zina musiba ce ba ai karama ba Allah subhanahu wataala yayi tanadin azaba wanda take mai tsanani ga masu zina tun a nan duniya saboda idan ana shari'a Allah aka kama mutun yana zina in sarmayi ne ana yi mishi bulala dare wasu daga cikin malamai suka ce wa taghrib a kore shi daga gari sai ya shekara guda bai dawo wannan garin ba kaga wannan azaba ce in kuma mai aure ne za a je shi ko wanda ya kashe rai bai kai tsananin azaba ba mutum wanda yake da aure idan yayi zina idan ana shari'a Allah za a yi mishi haddi gina ake yi abin ne jikin shi baki dai a bar daidai kanshi ai ta jiwo shi da duwatsu sai ya mutu wanda ya kashe rai kuma wuka ake sawa a sare mishi kai wane yi saukin azaba wanda za a kashe kai tsaye da wuka ya yi saukin azaba da wanda za a dinga jiwa tun jiwa ta ware zai jin zahinta har zuwa jiwa ta ƙarshe wanda ran shi zai ruɗa kenan wannan ke tabbatar mu zina ba ƙaramin musiba ce ba ranar gobe alkiyama kuma Allah subhanahu wataala ya yi tanadin azaba wanda take mai raɗaɗi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari lokacin a cikin hadisi wanda yake mai tsawo lokacin da aka yi Isra da Mi'raj da shi yake cewa ya ga wasu mutane a cikin wani abu kamar gidan da ake gasa biredi kowa ya san ɗan rumbu wanda ake yi na gasa biredi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga wasu mutane a cikin irin wannan wuri dukansu kowa zir yake bai da kaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kasansu kuma wuta ce tana lasa al'auransu suna daka iwu suna hita iwu manzo Allah yace maza da mata haka ya gane su ya tambayi mala'ika Jibril su wane ne waɗannan yace humuz zunat yace su ne mata masu zina da maza ma'anda suke mazinata wannan shine azabar da Allah subhanahu wataala zai dinga musu ranar gobe alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai kiyaye mai su wa zai kiyaye mai al'auran shi ya mai garanti na gidan aljanna ranar gobe alkiyama kenan dan haka Allah subhanahu wataala yana yabon mummune na gari yazzana ci wal hafizina furujan wal hafizat da masu kiyaye al'aurorin su da kuma mata su ba masu kamun kai wanda ba su wadawa ga zina wadhakirina allaha kaseeran wadhakirat da kuma masu ambata Allah subhanahu wa ta'ala da yawa haka Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika mummunai sun samu nasara sun tsira sun samu nasara wa'anda suke kiyaye sallolin su haka kuma wa'anda suke kiyaye al'aurorin su wa'anda suke kiyaye al'aurorin su ba su biyan bukata su sai ga abinda Allah subhanahu wataala ya halitta musu dan haka Idris al-Khawlani yake cewa abu na farko da Allah subhanahu wataala ya yi ma annabi Adam wasiya da shi lokacin da ya sauko da shi a gidan duniya shine ya kiyaye al-aurashi ya kiyaye al-aurashi kada ya sata kada ya biya bukatar shi sai da abinda Allah subhanahu wataala ya halitta mushi ya ku yan uwa masu albarka wadannan kadan ne daga cikin abubuwa wa'anda mutun ya kamata ya kiyaye su dan Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun ya kiyaye wadannan abubuwa in fazullaha yahfazuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka Allah subhanahu wataala zai kiyaye ka duk wanda ya kiyaye dokokin shi ya bi dokokin shi ya bi umarnin shi kuma ya hadu ya tsaya a inda Allah ya aje shi bai taka dokokin Allah subhanahu wataala ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu Allah ya dau alƙawalin zaiwa zai kare shi saboda aljaza'u min jinsil amal ya kiyaye dokokin Allah to Allah subhanahu wataala shi ma zai kare shi ya kiyaye Allah subhanahu wataala Allah zai kare shi Allah subhanahu wataala yana cewa in tansurullaha yansurku
in tansurullaha yansurkum wa yusabbitu aqdamakum
Allah subhanahu wataala yana cewa in kuka taimaki Allah kuka kiyaye dokokin shi to Allah subhanahu wataala shi ma zai kiyaye ku kuma ya tabbatar da digadigan ku a bisa addinin shi ya ku yan uwa masu albarka kare Allah kare wanda Allah yake yi ma bawa karewa ce guda biyu akwai kare wanda yake mishi a duniya duk wani abu da ka sani duk wani abu da kowa ke tsoro idan ka kasance Allah subhanahu wataala ne ke kare ka to babu abun da zai samu ka Allah subhanahu wataala zai kare ka dangangan cikin ka babu wata musiba babu wata fitina babu wata annoba da ta isa ta same ka haka Allah subhanahu wataala zai kare ma diyanka ya kare ma zuriyarka, ya kare ma duk wani abu da yake baka, yake ma firgici, yake baka tsoro. Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lalle shi bawan Allah nagari yana da mala'iku tare da shi a kowane lokaci, suna kare shi daga al'amarin Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa sau da yawa zaka gani an ce wuta ta tashi a wani waje, sai kaji an ce kowa ya toye, Allah ya kiyaye, ko kuma shagon kowa ya toye banda shagon wani, saboda mutumin kirki ne. Allah subhanahu wata'ala ya kare mishi shagon shi. Ko kaji an ce an yi hatsarin mota, wanga ya ji ciwo, wanga ya kare, wanga ya yi kaza, amma wane yanda ka san baya cikin wannan motar? Mutumin kirki ne. Allah subhanahu wata'ala ya kare shi. Kenan duk wanda ya kiyaye dokokin Allah, Allah subhanahu wata'ala zai sa mala'iku suna kare shi duk inda yake, sai dai abinda Allah ya riga ya kaddara mishi. Na kaddara wannan ko mala'iku za su jaye su bar shi shaye shi, amma in ba wannan ba, ko kunama ba ta sata cije ka ba. Wani daga cikin bayin Allah ya kasance yayi balaguro, yana cikin mutane da yawa wa'anda suke balaguro, sai ya tsaya biyan bukata aka tai aka bar shi ba a san da shi ba, yar rasa yanda zai yi. Sai ga zaki ya zo, a tunanin ku bi zai waro, zaki zai canye shi, amma zakin nan shi ya kasance yana mai nuna mishi hanya, yana tahiya, yana bin bayan wannan zakin, har zakin nan ya kai shi inda ke da wani gari. Zakin ya juya baya ya tahi shi bayan Allah na gari kenan. Haka an rawaito wanda daga cikin bayan Allah na gari yana kwance a cikin gona, yana kwance a cikin gonar shi, ƙwari sun zo suna neman su cutar da shi, ƙwari masu cutarwa. Yake nan sai ga wata macijiya tana yi ta korar wannan ƙwarin, tana yi ta wada da su, tana yi ta kakkashe su. Ya tashi daga kwana ya iska wannan macijiyar ta mishi aikin da ba dan ita ba, da ba da ya mutu. Allah subhanahu wata'ala ne ya turo ta ranta kare shi. Saboda me? Saboda ya kare dokokin Allah. Ya kan idan mutum yana kiyaye dokokin Allah, to haddiyan shi za su samu wannan amfani. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari a cikin kissar Musa da Khidir. Allah subhanahu wata'ala ya tura annabi su kutum. Saboda me? Suka tada wata katanga ta wasu yara. Khidir ya tashi ba Musa labari ta cewa fa ammal jidal fa kana li gulamain yatimain wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salih. Allah subhanahu wata'ala ke cewa wannan katangar da kaga mun zo ta je waduwa mun tada ta, to ta wasu diya ce wa'anda suke marayu ne su biyu, sun rasu, baban su ya rasu, baban su mutunan kware ne, su kuma yare ne kanana. Allah subhanahu wata'ala turo annabi su kutum dan yaje a tada wannan katangar, katka tawadi dukiyar da ke ciki tasu ta yi to mutane su kwashe ta. Me ya ja musu wannan? Wa kana abuhuma salih, saboda babansu ya kasance mutunan kware ne. Shi yasa Sa'id ibn Musayyib ya kasance yana yawaita qiyamul layl, yake cewa ya kai dana ina yawaita tsayuwar dare, la'alla Allah an ufaza bika, yace ba mamaki Allah subhanahu wata'ala ya kare mani kai saboda wannan tsayuwar daren da muke. Allah subhanahu wata'ala yana kare ma wanda ya kiyaye dokokin shi, ya kiyaye al'amuran umarnin Allah, ya bi shi sau da kawa, kuma ya hanu a bisa abinda Allah ya hana shi. Allah subhanahu wata'ala yana kare shi karan kankan shi, kuma ya kare mashi diyan shi. Da haka ya goyon uwa masu albarka, mu kare iyakokin Allah, mu kare dokokin Allah, da Allah subhanahu wata'ala ya kare mu kuma ya kare bayan mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi iza sa'alta fas'alillah, idan ka tashi roko kada ka roki kowa, ka roki Allah, saboda ka kiyaye dokokin Allah, kana da alfarmar da in ka roka Allah subhanahu wata'ala zai baka. Haka idan ka tashi neman taimako a cikin abin da babu mai iya yi, to kada ka nemi taimakon kowa sai na Allah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mushi ka sani da al'umma za su tattaru baki ɗayan su mutanen garin nan baki ɗaya su tattaru akan su amfane ka akan wani abu to ba za su yi amfanar da komai da kai da komai ba sai abin da Allah ya kaddara maka dan haka mu ji tsoron Allah ya gurguwa musulmi kada neman arziki ko neman duniya ko neman abinci ya sa mu dinga tattara shi ta hanyar halak da haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa malaika jibril ya zo ya ce mashi cewa babu ran da za ta mutu hatta ta stakum da rizqa babu ran da za ta mutu sai ta ci arzikin ta baki daya baki dai sai ta canye shi babu abun da za ta raga fattaqullaha wa ajibu fil talab haka kuma da mutanen garin nan za su tattaru baki dai akan su cutar da kai akan wani abu ba za su iya cutar da kai ba komi sai abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara maka Allah subhanahu wataala tunda ya halitta tun kayan ya halitta sammai da kasai alqalam yawara halitta yace mushi ka rubuta yace mi zan rubuta yace ka rubuta duk abin da zai wara a duniya ka rubuta komi da komi manzo Allah ya gaya mun mutun tun yana cikin cikin shi za a turo mushi malaika malaikan nan za a umarce shi ya rubuta dikata di rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id zai rubuta arzikin shi ya rubuta ajalin shi kuma ya rubuta cewa in dan wuta ne shi ko in dan aljanna ne kenan duk wani abu da ke sabin mutum na musiba ne ko na jin dadi to ya sani Allah subhanahu wataala ne yake yi babu mahalukin da ke cutar da bawa kuma babu mahalukin da ya isa da amfanar da bawa karatun mu yana da tsawo kuma lokaci yayi haka zamu tsaya abun da mu karanta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana assalamu
alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya 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 rahmatullah